more music at houseofsongs.com.
Mata suna bidar kamshi kai kar ka bar jiki sani
a ta wannan